akharain. Wannan magana za ta ɗauki ma'anoni guda biyu banda wa'incin. Ahaduhuma an yakuna turabu min za'afaran. Ita ƙafan aljannan ne take kaman za'afaran. Fa idza ajaza a'ajina bilma. In aka zuba mata ruwa aka kwaɓa, sara miskan. Watinu yusamma turaban, ai taɓo ana ce masa ƙasar. Wa yadullu alayhi anna fi hadithil ala, yana nuna mana hadithin ala. Bun ziyad turabuha az-za'faran, ai ƙasar za'faran dai. Watinuha al-misk, kaga wannan fassarar cewar ƙasar kaza ne, in aka zuba mata ruwa sai taɓa sai kuma kaza. Falamma kana turbatuha tayyiba, tunda ƙasar mai ƙanshi ce. Wa ma'uha tayyiban, ruwan ma ƙamsa ne. Fa'anzama ahaduhuma ila akhar, zaka sai aka jera ɗayan su zuwa ɗayan. Akar hadasa lahuma tibun, in aka haɗa ɗaya da ɗaya sai kina sai ya zama ya haifar da ƙanshi. Akar fasara miskan, wannan ma'anan farko kenan. Ya yiwu a ce alma'ana sani an ya kuna za'afaranan bi'tibarin launi, miskan bi'tibarin ra'ayi. An kalli launin kalan za'afran, ƙanshin nau'in miski ne. Fa haza min ahsani shay'in li kauni al-bajatu, don kasance kyansa wal ishraqu an fi launi za'afran wa ra'iha fi ra'ihati al-miski wa ma dhakarahu an-nazimu min wajhi al-jam'i bi qawlihi fa huma al-malatu huwa al-ma'na al-awwal. Ashe ya kare, wancan sabon magana ne ma Alamatu Muhammad Khalil Harras, da na ga wannan jekila da na aka fayar shi, yanzu ma na kula da shi a ɗako a amaluha.